ya idan gaki
ai mummuni bure idan gaka
ashe akwai kauna
ga gida ina zaka
bara na zazzana
sofa ado ayankin ka
bure akwai kauna
saura rusan kirarin ka
Musa.